borrowed some funding from the World Bank, that is the first tranche of palliative.
Minister kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ke bayani cewa bankin duniya ya kawo Najeriya dauki a daidai lokacin da ta kuduri aniyar kawo ƙarshen talafin man fetur nan da watan Yuni na bana, don haka ta fara wani tsari na ragewa ƴan ƙasar wahala. Zainab ta ce bankin duniya ya bada makudan kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka miliyan 800 domin tafiyar da ayyukan jinƙai, kuma an fara tunkarin gidaje kusan miliyan 10 ko kuma ƴan Najeriya miliyan 50 masu rauni a farkon lamarin. To sai dai da ƙwararre a fannin zamantakewar ɗan adam Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba tallafi ne yasa bankin duniya ya bawa Najeriya kuɗin ba, akwai wasu dalilai na daban.
To wannan a wani al'amari ne wanda suke yi domin kawunan su, ba wai domin ƴan ƙasa ba. Wannan bankin duniya zai baka da hannun dama ya kwace da hannun hagu, kuma wannan al'amari yana nuna mana cewar har gobe hajjibi za mu ci gaba da zama cikin ƙangin bauta na ƙasashen da suka ci gaba. Domin in ba haka ba, menene gamin su da matsawarsu sai an cire tallafin man fetur? Kuma wannan dala miliyan 800 da suka bada na cewar a raba ma ƴan ƙasa don su samu sauki na cire wannan tallafi ba gaskiya bane. So nawa ana karɓo waɗannan kuɗaɗe? So nawa ana wannan bayani? Mutum nawa suka samu? Ku wuta ku ta ƙare, kwana nawa ya rage muku? Ku bar gwamnatin da za ta shigo wanda take da shekaru har huɗu da za ta yi a kai, a lokacin ne za ta yanke hukuncin ya dace ta cire tallafin nan ko bai dace ba?
Amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya nuna alfanun wannan mataki, yana cewa
babban bankin duniya ya ga ya kamata ya taimaki Najeriya akan ƙudurinta na cire wannan rangwame. Shine ya ga zai bata gudunmawa, ana kiran shi a turance grant, kaman garas-garas ne dai, shi ba kyauta ba, shi kuma ba bashi ba, gashi nan dai tsaka-tsaki. Yawancin jama'a suna ganin tallafin nan da akan bayar maimakon a taimaka wa talakawa. Akan tunanin cewa tallafin ya fi taimakon masu hannu da shuni ne, wato ƴan Najeriya da ake ganin bai kamata su samu wannan tallafin ba. Me yasa akan yi wannan tunani? Ana ganin masu hannu da shuni yawanci za ka ga wasu suna da motoci biyu ko uku, mafi ƙaranci shine wanda yake da mota ɗaya. Za a ba mu dala miliyan 800 da tunanin a taimaka ma waɗanda ake ganin cire wannan rangwame zai shafa.
Ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed ta yi nuni da cewa tuni aka samu kyakkyawar alaƙa da sabuwar majalisar miƙa mulki ta shugaban ƙasa da kuma gwamnati mai shigowa da nufin tafiyar da shirin kamar yadda aka tsara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.